Shambhasimha, come and serve the Holy One with joy. 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 Ya dai da dai da, ya dai da dai da dai, ya dai da dai da dai da dai, ya dai da dai da. Come and serve the Holy One with joy. 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 Ya da 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 da, ya da 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 da, ya da 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 da, ya da da da. Da 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 da